Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraronmu suka ji a makon da ya gabata, mun kawo ku dalilan da masu sharhi kan harkokin noma suka ce su ne suka sa kasar Ghana ta shigar da shinkafa da ta kai ta dala miliyan 560 a bara. To, ko shin wani tasiri shigar da shinkafar zai yi ma tattalin arzikin kasar, kasancewa da dala Amurka ake siyo shinkafar daga ƙetare? Dr. Najib Ibn Hassan, mai sharhi kan harkokin tattalin arziki, ke ma wakil Muhammad Adam ƙarin bayani.
In ka duba yanayin Ghana, muna kashe kudi mai tarin yawa, mai dubin yawa kan wurin kawo shinkafa a cikin ƙasa. In ka duba import wage bill, kudin da gwamnati ke kashewa a kan sayan kaya waje na shinkafa na sama, wanda ke nuna kamar akwai damuwa kwarai. Da sababin wannan kuma CDI kullum yake ta faduwa a kan dola, don kowane lokaci ana neman abinci, ya kamata a je ana neman kudi, a je dola, a je a kawo abinci waje. To, yawan neman dola na sa karfin dola ya tashi, shi CDI ya mutu. To, mutuwan CDI kuma na ga kowa san abin da ke tafiya ga rayuwarmu. So, shi kamata ya yi a san da za a yi a magance wannan importation ko kawo shinkafa cikin ƙasa. Sa'annan kuma na biyu, kuma a kawo abinci waje yana cikin, in ka lura, idan an samu ku economic sanction. Economic sanction shi ne kamar takunkumi, in an samu takunkumi na wurin batun tattalin arziki, to yana samun tasiri. Don idan yunwa yanku yawa, dole za ku mika wuya. In na ga India, wani shekarun da ya wuce kadan, an taɓa samun wani irin takunkumi na tattalin arziki, ya samu tasiri cikin kan India. Tun lokacin inda suka yi rantsuwa, ba za su daina batun noma ba, suka mai da hankali hannu ma. Har yau India tana da tacce da kanta, kalo yau population India nan zuwa July, India za ta fi China yawa. Amma duk da wannan, India tana ce da kanta. Sannan an kalo Japan, ta za ta sai shinkafa waje, ya fi mata sauki da ta yi noman shinkafa cikin Japan. Amma ta kiya, tana faman yin noma shinkafa da tsada cikin ƙasanta. Don saboda duk ƙasan da bai kubuta ga barin yunwan abinci ba, to babu alama wannan ƙasa ya ci gaba. So, shi ƙasa ya kamata ya dogara a kan shi wurin abinci. In ƙasa na dogara kan wani ƙasa kan abincincinta, to wani ƙasa na ko muskila. To, da wanne Najeriya suka yi mai da hankali wurin batun noman shinkafa da noman abinci, har yau kai Najeriya ba ta san abinci shinkafa waje, kuma shinkafa waje kuma bai shigo mata. Don da Najeriya, population Najeriya ya lunga gana wurin 30 ko 40 times, amma Najeriya tana cin abinci da kasanta, har ta ba wasu kasashe ma ainihin taimakon abinci. To, wanda ya kamata mu mai da hankali cikin batun noman ƙasa, noman shinkafa. Sa'annan in ka lura kuma, idan muka bari muna kawo shinkafa waje ya yi yawa, to yana kashe mu manomanmu ne. Manoman shinkafanmu wanda suke cikin Ghana, Ghanaians masu noman shinkafa, yana kashe su ne. Don daya, shi zai yi noman hannu ne, ba mashin zai ba. So, shi noman hannu yana sa kamar cost of production ya je sama, ko bashin zai wurin noman yana zuwa sama. So, shi in ya kawo abincin kasuwa kuma zai tsada. To, na waje kuma large scale production ne, masu noman shinkafa na ƙasan Turi, large scale ne. So, shi shinkafa in ya zo na farko ga sabta, ga arha, to kowa zai waiwayi shinkafan waje ya bar na gida. A wai da shi kamar manoma na gida mun rasa su, asara kamu. Kuma in an rasa manoma cikin ƙasa, ma'anar shi ne akwai unemployment. Za su bar kauyuka su zo cikin gari neman aikin yi, ba kuma aikin yi. Shi kawo pressure kan infrastructure, ko kuma kan gidaje da wurin ruwa da hospital da ke cikin babban gari. To, saboda shi kamata ya mai da hankali wurin batun noma sosai.
Horon kai dade Dr. Najib Ibn Hassan, mun ji irin tasirin da shigo da abinci daga kasashen ƙetare yake yi ma wato tattalin arziki na ƙasar Ghana. To, ga yanan ƙasar Israel ta sanar da cewa za ta taimaka ma Ghana ta kasance ɗaya daga cikin jerin ƙasashe da za su ringa yin dogaro da kai wajen noman shinkafa. Shin kana ganin in Israelan ta iso nan ƙasar Ghana, ya yi taimako kuwa, sa'annan wani shawara za ka bai wa gwamnatin Ghana kan wannan al'amarin, domin ganin wannan yunkuri da Israila ta yi ya haifar da natija mai kyau?
zuwan Israel babu laifi bane. Inda gwamnati ya zauna policy da zai taimaka zai yi, shi ne farko gwamnati ya kokari ya kawo university lecturers wanda suke batun noma, manoma a zo da su, a kawo kuma manoma kuma na kauye wanda suke noma shinkafa, kauyawa wanda suke noma, a tattara su duka su taimaka masu Israel ya so wurin batun noma, don Israel ba san batun kasar mu ba, ba san batun yanayin mu ba, weather ko environment mu ba, to dole mu samu namu expert masu ilimi na agric na noma na kasa cikin university da kuma masu noma kasa, a kawo dukan su tsaro su Israel ya so su bai shawara yanda zai mu cimma gurin mu. Sannan bi kuma idan ai noman kuma kar gwamnati da kuma abincin ya fita waje haka, don ba kwa zai an yi afar da kasar mu ai noma an ji an sai waje, a idan ai shinkafan nan, to shinkafan nan mu duba nawa muke so cin kasa, muna son kwanti nawa ne, to wannan kwantitin nan a bar cikin kasuwannin mu, in yaso sauran yan a export ko a kai waje, shi ne kamar yanzu ba shi za mu yi kawo shinkafa cikin Ghana ya sauki, sannan kuma wanda kuma aka kawo kuma an yi kuma samu kuma an saye waje, an samu one foreign exchange ko dollar kudi a cikin kasan, so shi na gaunga take ta bin zai ya kamata aiki nan.
Masu sauraro, a nan za mu nasaya cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Najib Ibn Hassan da kuma wakilin Maku Masi Hamza Adam, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.